A shirinmu na mata da suka taka muhimmiyar rawa a al'ummarsu, a yau mun samu zantawa da Hassana Abubakar, wata matashiya da ta samu nasarori da dama a harkar karatunta da na aikinta. Malama Hassana Abubakar ta ce sanadiyar aikin ta je kasashen Turai har guda biyu, ga yadda hirarmu ta kasance da ita.
Yawa, ni an hakin a cikin garin Kano na yi karatu na firamare a nan cikin garin Kano, ana karanta wato aikin jarida. Daga nan kuma sai na karatu na digiri na biyu, wato na university in public relations. Sannan kuma na ƙara yin wani akan public policy and education, na yi wani kuma akan MBA wato development studies. Ina aiki jarida kusan shekara yau 10 kenan, kuma za ta wato na sufuro kai ƙalubale. I'm going to go to the house.
To fannin nasarori fa tun daga ganin na ga kin dan jima kina aikin jarida kuma kin yi karatu ne zurfi bayan digirin ki na farko kin kare wasu master ta guda uku. Wani irin nasarori ka samu?
To nasarori shi ne a wannan aiki da muke na daya mijina na goya min ba dai ba dai. Abin aiki na nasara shi ne kullum ina ƙara koyon abubuwa kai amma kuma ina ƙara shiga mu'amala da cikin mutane muka tare da su. Ni je mu dinki sai ba ta yake in exactly kuma hannu kuma na gabatar da takarda a wannan waje. Wannan babban nasara ce a gona.
A wata shekara
kuma na je sai bafe kuma na gabatar da takarda a madadin inda nake aiki. Dai an tafi tafi dai irin yadda kake mu'amala da mutane wannan babban nasara ce. Sannan kuma babban ƙalubale shi ne yawanci idan aka tafi ne ta hakokin su. Sai a ce wani abubuwan ba za su iya ba. Dan ba haka bane ne mafi da abin da kake a duniya ke yi. Sai dai in je kawai daga gunta ne ba za su iya ba.
Malama Hassana ta ce babban burinta shi ne mata su yi ilimin boko. Barka da kyau, murya Amurka daga Kano, Nigeria.